Admin gishiri
haka ne ruwan gishiri ana ce mishi mene ma'un malihun ma'un malihun ya hataji yana bukata daruriyun shine abin da yake nan larura mana saboda bukata saboda rayuwa yasa dole ana bukatun sa at'am abinci mat'am shine gurin cin abinci kamar restaurant haka at'umu menene mana at'umu shi ma ji na abinci din da yake le as-sahara'u sahara gha'irun shine abin da yake ya zama mene qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran eh gashi nan me ma'anin to ghawran na banji ba makdur kaman yaya gurbatacce ko to kudur tukwani wa kudur rasiyati sabai ko jamin kiduru yabkharu yana yin tiriri yamkusu fili mudari na makasa ya zauna ko alminhu ma'adinun gishiri wani ma'adini ne maujudin fi jihatin kathira wanda ake samun shi a sassa da yawa minan duniya na duniya wa kullun nasi yatlubunahu kuma kowanne fa daga cikin dan adam na bukatun shi li annahu daruriyyu lit'ami saboda lalura ne ma'ana ana bukatun shi ne saboda dalilin rayuwa ana bukatun shi wajen abinci wa qad khalaqahu Allahu bi hadhihi al-kathra sannan kuma gashi Allah ya halice shi da wannan irin wannan yawa din ana samun shi kusan ko ina a duniya li yakuna rakhisan saboda ya zanto mai arhani to inda babu gishiri aka ce gishiri gashi dan gongoni zaka saye shi naira dubu dubai kaza kaga ai abu to za ta cin abinci babu gishiri kenan to amma Allah cikin hikimar shi ya yalwata shi saboda kowanne dan adam na bukatun shi yashtarihi al-ghani wal faqir ma da shi da talaka suna sayen shi wa yu'khadhu fil ghalibi min al-bahr al-malih min al-bahr al-malih min al-bahr al-malih ko to mafi yawanci ana samun shi ne daga tekun da yake da ruwa a yake da gishiri wa fi ba'd al-jihati haka nan kuma waɗansu sassa yujud fi sahara'i ana samun shi ne a sahara wa fil jibali da duwatsu fi batn al-ard a cikin ƙasa fayukassiruhu an-nasu sai mutane su karya suna farfasa shi kama yukassiruna al-hijara kamar yadda suke farfasa duwatsu wa yaghsiluna hu min at-turabi sai su wanke shi daga turbaya wal wasakh da kuma da wa idza kana ga'iran fil ard idan kuma ya gauraye da ƙasa wa kana kasruhu sa'aban karya shi sai zanto yana da wahala yasubbu an-nasu alayhi ma'an kaseeran sai mutane su zuma mishi ruwa mai yawa hatta ya zuba har sai ya rinka narkewa wa yasira al-ma'u maliha sai ruwan ya zama mai gishiri la yumkinu zawaquhu ba kuma zai yiwa a dandana shi ba thumma yudu fi qudurin da kan sai a zuba shi a cikin tukwane kabira manya manya tugula alan nadi sai a tafasa a cikin wuta wato ma'ana idan ya gauraye da kasa yayi karfin gaske to abinda akan yi ko sai a samu dan sabubuwa sai a zuba shi sai a zuba mishi ruwa yau da gobe yau da gobe yau da gobe ya narke in aka gauraya shaka aka karkada shi to sai ka ga gishirin ya bi ruwa sai ta so sama kasan kuma shi ne tunda particles na kasa yana da nauyi sai kasa sai su rinka kwashe ruwan sai su rinka zuba shi a cikin tukunya a tafasa shi hatta ya bakar al-ma'a har sai ruwan ya fara tirri wai bakal milhu nadhifar sai da kanan kuma sai gishirin ya tabbatu mai tsafta wa fi misra wa kafirin fi gairiha wa kafirin gairiha a kasan misra da kuma garuruwa masu yawa banda ita ma minal biladi a cikin daga cikin sauran garuruwa yu khadhal milku min al-bahr ana shiro gishirin libo gishirin da take teku wa zalika bi an yansaba ma'uhu fi hiyadin hakan a kasance ne ta hanyar zuba yansaba sai a zuba ruwa to kun ga karatun yanzu ko bi an nasbul mudari bi an ko zahira sai a zuba ma ruwan sa a cikin tekun a cikin tafkoka shine hiyab jam'in taw hawd kabira tafkoka manya manya fil ardi a bayan kasa wanda aka gina sabon kasa sun mayyam kusu fiha ayyamin sai a bar shi kwana a ciki nan su ranaku hatta ya bakar alma'u har sai ruwan ya shiga tirri wa ya bakal milhu sannan kuma sai gishirin ya tabbato sannan ne sai addu'a ya yi shi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka